Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Hute,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Nigeria, the house of the year, but the people are the year, and 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 the
Idan kana bukata, ko zo bar na ku nuna Nigeria, kasa da yan uwa da yan uba da ya.
The house of the year, the mother of people, and Nigeria, the daddy of one of them.
The house of the year, the mother of people, and Nigeria, the daddy of one of them.
The house of the year, the mother of people, and Nigeria, the daddy of one of them.
The one,
the house of the year, but the people are Nigeria, the Sunday, and Uganda.
And you said, if you don't know, you have to say, I'm going to Nigeria, the Sunday, and Uganda. ko Mustapha ce mu ya taimaka Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Igbo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatar an wayi gari lafiya. Na goma an tashi lafiya.
Lafiya da mi alheri.
Yau fa mun yi bako, yau ba kai ake so a ji ya kai ji da
to. Ba komai ai bako mu duka ne. Shi yasa bako bai.
Yawa. Ba bakon Amurka, bakon abar Yahudi.
Yawa.
Bako ne dai na abar Yahudi, amma ba
bako Amerika ba.
Bako eh abokin mu dan jarida Ado Hazard. Mun sha gugur ba tare da lokacin ina wakilin murya Amurka. Ado Hazard yana wakilin Deutsche Welle. Shehu Saulawa yana wakilin BBC. To muka tafi tare a lokacin can shekaru sama da 20 da suka shige.
Mu ko muna can wani wuri a bi mu.
Lokacin babu wakilai da yawa dai a sashen Hausa. To a lokacin nan ni ke ɗaukar rahotannin Benue, jihar Nasarawa, jihar Plateau, jihar Bauchi, jihar Gombe.
Duk irin girman sun nan?
Duk irin girman sun nan.
Allah sarki.
Lokacin muka tafi in wani samun ya haɗu ko dai a Jos ne ko a Gombe ko a Bauchin nan galibi muka haɗa kafa.
Allah sarki.
Shi ne bakon ma abin ya huce.
Kamar yadda dai a da nike yi da su Idi Ali.
Yawwa haka.
Haka.
Kai aka ce jiya ba yawa.
Gaskiya fa.
Wasa an haura ma 20 baya.
Allah sarki.
Da wannan wanda ya zama tarihi ke na ake cewa.
A ƙaramin tarihi ba kuma.
Wato muna bakon mu kafin shi ma mu ba shi dama ya gabatar da gaishe-gaishen nashi kamar yadda muka saba. Yau dai baba mun yi rashi.
Gaskiya.
Zan fara da mika gaisuwar ta'aziyya ga abokan aiki mu ko.
Haka ne.
Sarfilu Hashim Gumel domin rasuwar kakansa.
Haka ne, wato Alhaji Muhammad Hashim mai girma ɗan Makoyon Gumel kenan. Wanda Allah ya mursuwa wannan mako ko in ce shekarun jiya kenan.
Haka to Allah ya ji kansa. Sai kuma shi kuma abokin aikin mu
Muhammad Hafiz Baballe ba na wato
shi ma wadda gogwarsa ta rasu.
Da ta rasu haka ne Hajiya Hadiza Baballe, ita ma daga Kano, Allah ya mata cikawa.
Haka yake, to Allah ya ji kansu, Allah ya gafarta musu, Allah ya sa su huta, mu kuma Allah ya kyauta ta rayuwa.
Amin, summa amin.
To kamar yadda muka saba, bari mu mika gaisuwar fata alheri da taya murna. Ana da aurareki yau ma. Muna mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan da Daliop Matkondo. To wannan sunan na biron ne.
Haka.
Na dai Daliop kai tsaye, na kuma faɗi Do kai tsaye. To Matkon din nan Allah ya
sa. Allah ya sa kin same shi daidai.
Allah ya sa kin same shi daidai. To da Daliop Matkondo. Da kuma iyalan marigayi Saje Umaru mai lafiya waɗanda za a ɗora auren ƴaƴansu Deborah Dalio Matkon da Dauda Saje wanda ake wa lakabi da Dawood. Za a ɗora auren ne ranar 1 ga watan Mayu da ƙarfe 10 na safe a majami'ar Ekuwa Kura da ke kan hanyar Dam Road a gida 1000 a Bauchi. Sai kuma auren tsakanin iyalan Mr. Ahmed Batura Dogos da kuma marigayi Nuhu Barde waɗanda za a ɗaura auren ƴaƴansu Ashiru Batura Ahmed da Hannatu Nuhu Barde za a ɗaura auren nasu ne su kuma a ranar Asabar ɗin nan, wato yau ɗin nan kenan. Da ƙarfe 10 na safe za a yi auren ne a majami'ar Ekuwa ta 1 a Bundot Das. Karamin hukumar da suke nan ta jihar Bauchi. To aurarekin nan duka a Bauchi za a yi su ba.
Allah sarki. Ashe za a ci buki a Bauchi ba wannan mako.
Garin Masa kenan, ashe za a ci Masa.
Warrai kwa.
Za a ci Masa original. To kai ba kana da gaishe-gaishe a wuri.
Wannan gaisuwa ce zuwa ga Alhaji Lukman Abbas tare da amaryarsa Sayyada Zina kenan, wacce tana aiki a Zuriya FM, gidan radio ɗaya ne da muke aiki tare da su, kuma suna daukan wato shirye-shiryen sashen Hausa da muryar Amurka. Ma'aikacin wurin ce wanda Alhaji Lukman Abbas mai ruwan Lux Spring Water ya aure ta a makonni biyu da suka wuce. To ni muna musu fatan alkhairi, Allah kuma ya bada zuri'a tayyiba.
Amin su mu aminto
baka zuwa babban bako
ba yana da gaishe-gaishe.
Sai mu fara da gaisuwa kamar yadda kika faɗa cewa tunda kin ce gaisuwan an fara gaisuwan daurin aure, ni ma akwai na yar Shu'aibu dan kamar da aka daura auren ta yan kwanaki ba da suka wuce. Muna mata fatan alheri da kuma Allah sa gidanta ne ya albarka ya kamar da kike faɗa takalmin kaza raba ka mutu. Dan je wajen gaishe-gaishe akwai Yusufu Babaji Jalam, talibi mai neman sanin makamar aikin jarida, da Bala Muhammad Damban wanda masu sauraron ku ne a koda yaushe. Akwai Abubakar Ibrahim Atlatan Mafara da malaminsa Abubakar Abdullahi duka a sashen koyon aikin jarida na makarantar kimiyya ta Atlatan Mafara. Akwai kuma wani aboki da kulki abokin Abdulwahab ne wato Garba Taylor Yarwa Gana Wudil Gombe, aga sunayen gudu sun yawa da Yarwa Gana da Wudil kuma da Gombe, shi kuma wanda yake son koyaushe wai an dauki labarin shi ba so a yanke a samu shi haka nan. Akwai Muhammad mai kaimiya Auje Kwatas Gombe. Sai mu je ga Harun Tajiri da Bawla Kado a Kankiya da kuma Sani Muhammad Kankara a can jihar Katsina kenan. Sai akwai Lawal Shu'aibu da Lawal Adamu da Salele Muktar da Yusuf Ahmed Labaran a FGT Daura. Akwai Lawali Jikan Nana da Maryam da Salamatin Abubakar da Muhammadu da Yansu Abdullahi Ahmadu duk da babansu ma Alhaji Ahmadu a kofar Faru Daura. Akwai Aisha a Yakubawa zangon Daura da Asiya da take tarki a can karamin hukumar zangon Daura da dai sauran ƴan uwa baki daya. Gaisuwa ga dandalin Dankama da gaisuwa ga dandalin Garba Fusani Plaza da tashar Abdullahi Kole da sauran ƴan majalisarsa da kuma shagon Armayau da ke Bauchi duka a tarayyar Najeriya.
To muna ƙara maka barka da zuwa wannan zauren. Kafin ka wuce wannan labarin da yake magana nan. To ka san mako da ya shige mun bada labaran mahaukata ko mahaukata guda uku. Ita Binta Amin tana cewa wance mahaukata uku, amma ita bi ta gani a cikin labarin sace duba
Kadije yau tsira
domin mun bada labarin mahaukata guda biyu a kasuwa ba ɗaya tafi na tsirara ɗaya ya tuba kashi yace kai
ya tabbatar da shi ne ya fita
kuma wanda shi kuma aka kwantar da shi a asibitin mahaukata ya samu jere ya koma gida kira sawa ya ce duba ɗakin nan ku ga ko har yanzu ina nan dai tabbatar shi da ya gudu muka dai mun sani a cikin su dan wane ne ka dai mai hauka. To galibi baba waɗanda suka rubuto ɗin nan sun ce wannan wanda ya tuba kaya ba mai tafiya tsirara shi ya fa hauka. To mun samu sama da mutane 500 suka amsa wannan tambaya. To muna mika gaisuwa ga kaɗan daga cikin waɗanda hannu ya iya ɗiba. Usaini Dangote Karasuwa da Muhammad Fari da Aba S Bala da binta Admin Amin din wanda take magana bi ta gani, sai kuma Salma M Sani da Abubakar Muhammad da Nazir Nazi Ismail sai Ilyasu Ibrahim Kedi dan Bushiya da Ahmed Muhammad da Usman Hassan Amir sai Yakubun Sarkin Yaki da Nasiru Sahabi sai Nasiru Albani da Sani Mahmud da Hawwa.
Yadda kika gaje kun faɗe kike faɗe shi haka. Gaisuwar abar ya huce wanda zamu shiga binnin Kumasi zuwa ga Sununu da uwar gidansa da ake kiranta Hamdiya da ma ƴaƴansa Umma Hajara da Kasimu da Adamu da Ummul Khairi da kuma iyalan gidan marigayi Limamin Musawa na Kumasi Alhaji Saidu marigayi kenan. To muna maka gaisuwa da fatan alheri ga baki ɗayan iyalinka.
Ne bigagari ba abubuwan da suke bani mamaki a nan Amurka da ke hanyoyi da dama ko ina kaje zaka ga motoci layika kaman 6-5 zaka ga suna tafiya waɗansu a sama waɗansu a ƙasa waɗansu ma ƙarƙashin ruwa a cikin tunnel muka bi da sauransu. Akwai lokacin kuma da shi kaman shugaban sashen Hausa Alhaji Aliyu Mustafa ya zo dauke ni ya zaga da ni cikin garin Washington, Baltimore, New Jersey sauransu da muka zazzaga da shi naga abubuwa da dama. Sai kuma na takunkumi saboda dokar COVID-19 da ake fama da shi a duniya kowa kika ganin shi zaki ganin shi da takunkumi a jikinsa a ina ne a masallaci ne a coci ne ko ina dai ka shiga a cikin mota ne a caguna da muke zuwa kan manna notice cewa kada ma ka shiga in baka da wannan takunkumi a fuskanka saboda tsoron abin wannan annoba da ta bullo kai a duniya. Na dai ji dadin zama da nazo din na dan gaji kuma sannan na ce dan huta tukuna kafin in ƙara ta yawatawa in je mu gaggaita da ku da sauransu.
To ka ji abin da ya burge bakon namu a fadin labari kuma shi ma tunda ya shigo ne yake cewa yana da labarin Santi yana cewa ko dai kai ne kai Santin nan kake dai baka kai ta baba
to sai Santin da kika ce an yi ba wani bane yayi wani abokin mu ne da muka muna cin abinci bayan mun yi bude baki sai aka yi shiru ana kowa na cin abin da yake gaban sa sai ya kalle sama sai ya ce shin akwai wanda zai ga mun kudin siminti a 1988 ko nawa ake sayarwa sai aka yi tsit aka ce to sai dai ko kudin buhun shinkafa a wannan lokaci sai ce a shi fa ba wanda yake magana ba aka ce mu kuma wannan muke magana aka bace dariya to amma wannan bai mishi dadi ba sai kuma mai shan rake shi mu ana shan rake yayin shiru yana ta shan rake yana shan rake yana shan rake sai ya ce ya daga da kalle sama sai ya ce to shi shin kamin tambaye ku in gege tsohon gwamnan nan Anambra da aka tsige shi ina zai je yanzu nan tsige shi sai wani ya ce ah to ba sai ya tafi makarfu ba makarfu kuma aka ce eh yace to yana da yan uwa a can wurin ne yace a a ko non wanda kima a samu yayi a wajen sai yace a haka ko to na haka da aka tsaya
kice bako ya sako da karfinsa saboda waɗannan labaran ayi ma
da kai saki kafa waɗannan labaran biyu da wannan mai santin raken
igo Allah
kuma eh wannan mai ce zai buɗe bakin tishin gaba
a subhanallahi
yana shirin santi kenan a lokacin
da duka an san gangara sai dai to
ke
je mai biye mutum ta bakin
ke ba wannan mai santi raken waye ya fi santi la abin da zamu kafa kenan waye ya fi santi to wannan ga lokaci ya kawo gaba sabili da haka tilas mujaburki nan yanzu a madadin
Baba ya kuma kiri
da kuma bakon namu
Ado Abdullahi Hazard
Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
kyawun ki na safe tauna sun rabta jama'ar bauchi kyawun ki na safe tauna sun rabta jama'ar bauchi
Karfa mana, 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 karfa mana